It's Nero P saying, you've got to dance good, you know, man. It's Kurti and Patex dancing from yard to Japan.
I dance, me a dance, and me not stop dance, and me not stop dance, so everybody dance. Sun na na kanke ne.
Everybody.
Sun na na kanke ne.
The Japanese.
Sun na na kanke, sun na na kanke, sun na na kanke ne. Oh, papi. Sun na na kanke ne.
What is happening?
Sun na na kanke ne.
Everybody.
Sun na na kanke, sun na na kanke, sun na na kanke ne.
Oh, papi. Dancing a lot down the land, from Europe straight to Japan. You have to do it to the foot on your hand. Sanna na canna figure number one. Use the hand like a tube, you a pump. Use the foot like a bike, you a crank. The girl them a do it on a one off the plank. The sun up on the river, on the bank.
Sanna na kanke ne,
everybody.
Sanna na kanke ne,
the Japanese.
Sanna na kanke, sanna na kanke, sanna na kanke.